أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu gabatar da karatun littafin Ar-Rahiqul Makhtum littafi ne wanda yake kunshe da ingantaccen tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zaman mu na uku a cikin karatun littafin kuma yau muna 19 ga watan Zulqa'ada shekara ta 442 bayan hijirar sunnar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu dalili da 29 ga watan June shekara ta 2021 miladiya a karatun mu wanda ya gabata a wato idan mai sauraro yana biye da mu an yi bayani ne game da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsarkin nasabarsa tun daga iyaye da kakanni har zuwa lokacin da mahaifansa guda biyu suka haife shi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma insha Allah za mu dora cikin bayanin shayar da shi sallallahu alaihi wasallama zuwa abinda ya biyo bayan wannan bayan abubuwa na ban mamaki da irhasat waɗanda suka bayyana a lokacin haihuwar shi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da mahaifin shi ta gani na hasike-hasike da abubuwan da sauran mutanen gari suka lura da shi da sauran abubuwa da suka faru a wuraren bauta duk inda ake bautawa wani Allah sai da wani abu na ban mamaki ya faru kamar yadda muka faɗa a baya an waye gari gumakan da ake bauta musu sai a ga gunki ya faɗi akan fuskar shi an waye gari a ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani sarki daga cikin sarakunan duniya manyan sarakunan duniya ya waye gari ya tarar da kujerarsa ta sarautar an tuntsarar da ita wato an kifar da ita akwai kogin sawata wanda mutanen wannan lokacin suke bautawa ruwan kogin shi ma aka waye gari ruwan ya kafe sannan akwai wutar da majusawan Farisi suke bauta mata ita ma aka waye gari wato ta mutu wannan wutar saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mahaifin shi ta haife shi da 'yan kwanaki wato ya kasance daga cikin al'adar larabawa waɗanda suke maraya idan an haifa musu ɗa to sukan so wato su kai ɗan ƙauye domin a shayar da shi shayar da yaro a ƙauye wato yakan nisantar da shi daga hayaniya da kuma cututtuka irin na maraya sannan kuma wannan shayar da shi a ƙauye da za a yi da 'yan abubuwa haka da yara na ƙauye suke yi yakan sanya jikin yaro ya zamto ya yi ƙwari fiye da yaran birni sannan kuma yaro yakan taso da harshe mai fasaha irin ta mutanen ƙauye domin a haƙiƙa duk inda mutanen ƙauye suke to fasahar harshensu ta fi ta mutanen da ke maraya to wannan ne ta wato sukan shayar da sukan ba da 'ya'yansu a shayar da su a ƙauye to shikenan a Abdulmuttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto yana nema masa matan da za ta shayar da shi a cikin matan ƙauye to ana nan sai wato ga wata baiwar Allah daga Banu Sa'd ana kiranta Halimatu bintu Abi Zu'aib Halimatu bintu Abi Zu'aib wato tana daga kabilar Banu Sa'd waɗanda suke zaune a ƙauyukan wato yankin Hawazinu ɗin nan mijinta ana kiran shi Al-Haris bin Abdul Uzza wanda ake mishi alkunya da Abu Kabashata shi ma dai daga wannan kabilar ta Banu Sa'ad din yake kuma wannan matar wato Halimatu Sa'adiyya wacce ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da wasu ƴaƴan waɗanda ita ta haife su a cikin akwai Abdullahi bin al-Harith danta ne wanda ta haifa akwai Unaisa bint al-Harith ita ce mace wacce ta haifa bayan ita sai Juzamatu bint al-Harith ko kuma Huzafa ana ce mata Huzafa wasu kuma suka ce ainihin sunanta Juzama ita ce wacce ake mata laqabi da Ash-Shaima'u ita ce wacce a lokacin da aka shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta dan fara girma ta kai kamar yar karamar budurwa haka domin ita take renon Annabi sallallahu alaihi wasallam har tana rera mishi wasu baituka haka sannan bayan haka akwai wato Abu Sufyan bin al-Harith Abu Sufyan bin al-Harith bin Abd al-Muttalib shi kuma dama dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne a nasaba domin da mahaifin shi da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato baban su daya to shi ma Halimatu Sa'adiyya ta shayar da shi haka nan wayannan duka sune ƴan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren shayarwa a wajen Halimatu Sa'adiyya kamar yadda kuma dama a wancan karatun namu na biyu an faɗi cewa a Suwaibatul Aslami ya ma ta shayar da shi da nonan da take shayar da ɗanta mai suna Masruhu sannan ta shayar da Hamza bin Abdul Muttalib sannan ta shayar da Abu Salamata bin Abdul Asad Al-Makhzumi to ita ma Halimatu Sa'adiyya bayan ƴaƴanta na kanta ta shayar da wasu ƴaƴan kamar shi Abu Sufyan bin al-Harith to sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yana zaune a wajen Halimatu Sa'adiyya din to akwai matar da take shayar da baffansa Hamza a lokacin nan shi ma yana jariri to matar da take shayar da Hamza ita ma ta taba shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam na tsawon kwana guda to dan haka shi sayyidina Hamza wato dan uwan shayarwa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuska biyu fuska ta farko shine wajen Suwaibatul Aslamiyya fuska ta biyu kuma ta wajen Halimatu Sa'adiyya idan karanta Halimatu Sa'adiyya wato ta ga abubuwa na ban mamaki da albarkoki ta dalilin shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta yi kamar yadda Ibnu Ishaqa babban malamin tarihin nan ya rawaito a cikin littafinsa idan karanta Halimatu Sa'adiyya din wato tana faɗa da bakinta tana cewa ta fito ne daga garin daga ƙauyen su tare da mijinta da kuma wani ɗanta ƙarami wanda take shayarwa take cewa a wannan lokacin ba mu da sauran wani abu na dukiya ko wani abinci da ya rage mana yace sai na fito akan wata ƴar jaka tawa ramammiya haka fara a lokacin nan muka fito da ni da mijina da ɗan da nake shayarwa da kuma ƴan wasu tumaki ƴar wata tinkiya haka wacce za mu riƙa tatsar nonanta yace wallahi ita kanta tinkiyar saboda yunwar da ke jikinta babu nono ko ƙwaya ɗaya tare da ita take cewa haka nan da daddin dare ya yi ba ma iya yin bacci saboda wannan yaron da nake shayarwa ɗana kullum kuka yake saboda rashin ƙoshi saboda tsananin yunwa babu komai a cikin nono na wanda zan shayar da shi haka nan tumakinmu ma ba su da abincin da za su ci barantana a samu nono daga gare su tace sai dai muna ta fatan dai a lokacin da yake da bazara ne muna fatan saukan ruwan sama da kuma samun buɗi nace sai muka fito tare da sauran matayen ƙauyenmu muka fito ina kan jakata a lokacin nan wato sai ana tafiya ana tsimayi na saboda jakar ta rame gaba ɗaya bata da ƙarfi ga kuma rauni nace muna cikin tafiya har dai muka iso garin Makka muna ta neman yaran da za mu shayar yace ba a cikin mu kowace mace ta samu ɗan da za ta shayar amma ni ban samu ba tace kuma a cikin su kowace mace idan ta zo aka nuna mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana jariri aka nuna mata shi to saboda kyawun halittarsa kowace tana so ta karɓe shi amma da zarar an ce musu ai maraya ne mahaifin shi ya rasu tun yana ciki shikenan sai su tafi ba ka karbe shi saboda dama muna shaye da yara ne dan neman abinda uban yaro zai ba mu to shi kuma baban sa ya riga yaro don haka muna ganin kamar da kakansa da mahaifiyarsa ba wani abu zamu samu daga wajen su ba kamar yadda take fada tace ita kanta duk inda ta je dan neman shayarwa to idan suka ganta arami su ma sai su hana ta sai da ya zamto duk abokan tafiyar ta kowanne kowace ta samu dan da za ta shayar ita ba ta samu yaro ko ɗaya ba saboda me saboda wannan ramewar da ta yi na yunwa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace mata daga cikin masu neman shayarwa nan aka ba ta shi gashi tana san shi saboda kyawun halittarsa to amma kuma sai su ki karɓar shi saboda maraicin shi tace to yayin da muka kusa tafiya an sa ranar da za a koma gida tace shikenan sai na ce wa mijina wallahi ni ina kin in koma gida ba tare da na sami yaron da zan shayar ba gashi kuma babu wani yaro da ya rage sai wannan marayan tace wallahi zan tafi zuwa ga wannan marayan kawai dauke shi ko da ban samu komai ba ma shikenan sai mijinta ya ce mata kwarai kuwa ina ba ki shawara ki je ki karbe shi watakil da sannu Allah zai sanya mana albarka a cikin shi to kaga wannan magana da ya faɗa sai gashi kuma Allah ya tabbatar musu da abin da yake fata din na samun albarka tace sai na tafi zuwa gare shi na je na karbe shi ta hannun kakansa tace a lokacin nan abin da yasa na karbe shi dalili ɗaya ne kawai saboda ban samu wani yaron da zan ɗauka ba tace yayin da na ɗauke shi na dawo da shi masaukinmu ina zuwa zan ba shi nono ya sha sai na ji gaba ɗaya wato hantsata ta cika da ruwan nonon ba kamar yadda da nake ba kamar yadda take faɗa tace sai ta ba shi ya sha ya ƙoshi sannan ɗanta ma wanda ta haifa shi ma ta ba shi ya sha ya ƙoshi tace bayan sun sha sun ƙoshi dukansu sai suka yi bacci da ɗan nata da kuma wannan jariri mai albarka sallallahu alaihi wasallam duka sai suka yi bacci tace da kuwa mun kasance ba ma bacci saboda yawan kukan da jaririn ke yi saboda yunwa tace sai mijina ya tashi zuwa ga tinkiyar da muka taho da ita don mu riƙa tatsar nononta wace ita ma saboda tsananin yunwa ba a samun komai daga jikinta tace yana zuwa da ya je don ya tatse ta ita ma sai ya tarar da tinkiyar hantsarta ta cika saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tatsi nonon wannan tinkiyar ya sha ni ma na sha dukkanin mu haka muka kwana mu a ƙoshe jariran ma guda biyu dukkanin su kowanne ya ƙoshi tace muka kwana cikin alkhairi irin wato kwanan da bamu taba yin irin sa ba yace gari na wayewa sai mijina yake cewa ke Halima anya ku ko kin san cewa hakika wannan yaron da kika dauko kin dauko mana tsoka mai albarka kin dauko mana wato jiki mai albarka domin hakika gashi tun yanzu mun fara ganin alamar albarkar tasa ita ma sai tace wallahi ni ma haka nake fata saboda haka daga nan tace sai muka fito da gari ya waye sai muka fito na hau jakata yar kujajariya wacce na taho akai tace ina dora annabi sallallahu alaihi wasallam akai ita kanta jakar sai Allah ya sanya mata wani irin karfi da kuma wato karfin jiki fiye da yadda take a da karfin jiki da kuma koshi tace wallahi sai na kasance gaba daya sai da na wuce sauran abokan tafiya ta na yanka su gaba daya na wuce ta cikin su sai zamto su suke cewa ma yabna abi zu'ayl yamnata abi zu'ayl wai haki irba'i alaina araysat hadhihi atanuki allati kunti kharajti alaiha yace cewa yake yar abu zu'ayl yake halimatu yar abu zu'ayl tace kai tanki ki saurara mana ki jira mu wannan jakar da kike kai ba ita ce wacce kika zo akai bane wacce da kyar ma take tafiya sai muna tafiya muna jiran ki amma yanzu gashi duk kin wuce mu shin ba ita bace sai da ce sai nake ce musu bala wallahi inna halahiya hiya tace musu kwarai ko wallahi ita ce ita din dai ita ce sirgi cewa wallahi inna laha la sha'anan sirgi cewa kwarai ku ai ku wanda haka ne wallahi akwai wani sha'ani tare da wannan jakarta sirrin ku dama guda ɗaya ne shine an dauki mai albarka akan ta shine sallallahu alaihi wasallam tace shikenan daga nan sai muka isa zuwa kauyen mu kowace mace ta shiga gidanta tace a wannan lokacin ban san wani waje mafi fari da kuma bushewa fiye da unguwannin mu ba je ya kasance a daidai sanda muka iso gida wato lokacin da tumaki na suke dawowa gida kenan je muna dawowa tare da shi je muka tarar su kansu tumakin nawa kowace ta koshi kuma hantsanta ta cika sosai da nono saboda haka muka tatsa muka sha sauran ƴaƴan mu suka sha a lokacin da sauran makwabtan mu da sauran mutanen ƙauyen babu wanda yake tatsar ko da dugo ɗaya na madara daga hantsar dabbarsa tace saboda wannan albarkar da kullum muke samu sai da ya zamto sauran mutanen unguwa da mutanen ƙauyen suna cewa masu kiwonsu ku riƙa me zai hana ku riƙa tafiya inda masu kiwon tumakin Halima suke tafiya ga tumakin Halima nan kullum sai sun ci sun ƙoshi ga sunan bulbul da su kullum sai an tatsi nono daga jikinsu mu kuma ga namu kullum ramewa suke yi to yadda abin yake wato idan suka je wajen kiwon idan tumakin Halima suka kai bakinsu ƙasa kafin suna kaiwa bakinsu ƙasa kafin bakinsu ya kai ga ƙasa sai ga ciyawa ta gitso a gun ciyawa mai kyau sai su ci wannan ciyawa sauran kuma tumakin sauran mutane ba sa samun irin wannan su ma na Haliman suna samu ne saboda albarkacin wanda Haliman ta ɗauko take shayar da shi sallallahu alaihi wasallam ta ce haka ka ci gaba da samun albarka da ƙaruwar arziki tumakin mu suna ta haihuwa suna ta nunnunkuwa arziki yana nunnunkuwa gare mu sai da ya zamto mun fi kowa wadata a cikin mutanen unguwarmu da mutanen ƙauyenmu saboda albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a cikin shekara biyun da na kasance ina shayar da shi wannan albarkar da ta same ni ta ce ya kasance sallallahu alaihi wasallam yanayin tasowarsa ba kamar irin yadda sauran yara ke yi ba ne ta ce kafin ya cika shekara biyunsa sai ga shi ya zama wato ƙwarin jikinsa ya kai na yaro ɗan shekara huɗu ko fiye da haka yana iya tafiya ko ina bai kai shekara biyu ba amma yana iya tafiya ko ina da ƙafarsa sannan kuma yana iya faɗar magana a gane abin da yake so ya faɗa duk abin da ya faɗa ana ganewa sallallahu alaihi wasallam ce daga nan sai na yayi shi cikin shekara biyu nan kace sai na ɗauko shi na dawo da shi zuwa wajen mahaifiyarsa a lokacin nan dan dai an yi alƙawarin shekara biyu ne amma ba a san ranmu muka dawo da shi ba amma da muka dawo da shi din ma sai muka ce to saboda abin da muka gani na albarkarsa ba ma san rabuwa da shi sai muka yi shawara da mijina akan in na je zan san abin da zan gaya mata don ta sake bani shi ya dawo mu ci gaba da riƙe shi na tsawon wasu shekaru amma a wannan shekarun ba sai an ba mu komai ba a kyauta za mu yi saboda albarkar da muke gani ta dalilinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka da na kai shi wajen mahaifiyarsa sai nake ce mata me zai hana ki bar min ɗan nan nawa in koma da shi har jikinsa ya ƙara ƙwari ya ƙara girma domin haƙiƙa ni ina guje masa zazzaɓi irin na garin nan na Makka da kuma zafi irin na gari irin na cikin maraya ban gushe ba dai ina kwaɗaitar da ita ina jan hankalinta har ta yadda ta bani shi muka koma da shi wannan duka Ibn Hisham ya kawo a cikin littafinsa na Sira juz'i na ɗaya shafi na 162 da na 163 da na 164 haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanzu a cikin Banu Sa'ad har sai da ya shiga cikin shekara ta hudu ko kuma ta biyar a faɗar wasu malaman tarihi kamar yadda ya zo a cikin sirar Ibn Hisham da Ibn Ishaqa duka sun kawo wata ruwaya da ke nuna cewa har a shekara ta biyar ne amma dai abin da ya fi shahara shine
a shekara ta hudu ne daga haihuwarsa shine sai hadisan nan ta afku wato ta ya wato tsarin kirjinsa sallallahu alaihi wasallam imamu muslim ya fitar da hadisi a cikin sayyuhu nasa a cikin babul isra'i juz'i na 1 shafi na 92 hadisi ta hanyar sirna anas dan malik yaddar ala tabi da gari shi cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sauran yara a cikin banu sa'ad suna wasa tare da sauran yara tace sai ga malaika jibrilu ya zo masa a wata ruwayar an ce jibrilu ne da mika'ilu suka zo gare shi jibrilu yake cewa ai gashi nan mika'ilu yace shine wannan yace eh kwarku shine saboda suka kama annabi sallallahu alaihi wasallam suka kwantar da shi malaika jibrilu ya tsaga kirjinsa ya fito da zuciyarsa ya tsaga ita kanta zuciyar ya fitar da wani gudan jini haka daga ciki yace haza hazu shaytan minka wannan shine raban shaytan daga gare ka sannan sai ya mayar da ya wanke zuciyar da wani ruwa a cikin tasa haka ruwan zamzam a cikin tasa bayan ya wanke ta sannan ya sake mayar da ita irjin ya koma ya hade babu tabo babu miki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kyau ya kara haske ya kara fari ya kara kwarjini sallallahu alaihi wasallam to wasu in sun ji an ce wai kamar an fidda raban shaytan daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tunanin kamar wai ko an jingina wai an jingina kaskanci gare shi sallallahu alaihi wasallam ba haka zancen yake ba malamai da yawa sun yi magana sosai akan wannan hadisin abu na farko kenan hadisin dai ya inganta abu na biyu kuma shine raban shaytan da ake nufi wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tausayinsa da rahama da ke cikin zuciyarsa wato da jin kai da Allah ya sanya tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayin kowa hatta shi kansa shaytan din to wannan wato wannan tausayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jewa shaytan da sauran kafirai idan ba a fidda shi daga cikin zuciyar shi ba wato abinda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gushi yana tausaya masa ba sai ta kai ga wato shi kansa ya samu wani rabo daga cikin cetan annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin addu'arsa to ubangiji kuma ya riga ya yi nufin cewa shaytan dan wuta ne ba zai samu komai daga rahama ba to wannan din abinda ya shafi wannan din shine malaika jibrilu ya cire daga cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shaytan ba zai samu wani rabo daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba zai samu wani rabo ko wani kaso daga cikin cetonsa ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine domin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ranar alkiyama zai shiga cikin wuta yayi ceto ya rika ceto yayi ceto yayi ceto saboda yalwar shaytan har sai shaytan da kansa sai ya sa rai wai ko shi ma zai samu sai da kaga shaytan yana dogon wuya haka yana irin leƙowa din wai dan a ganshi ko shi ma zai samu shiga saboda ganin manya-manyan masu sako ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana tafi da su daga wutar to saboda ubangiji ya idda nufin sa na cewa ya riga alƙawarin sai ya kona shaytan la'amla anna jahannama minkum wa man tabi'akum minhum ajma'in to saboda tabbatuwar wannan ne shi yasa sai aka cire raban tausayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai jiwa shaytan sai aka cire daga cikin zuciyar shi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai cewa zuciyar tashi akwai wani datti bane wanda mala'ika ya cire annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani datti babu najisa babu komai tare da shi na irin wannan babu wani abu na kaskanci a tare da shi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wannan abu ya faru sauran yara suna kallon sanda mala'ikun nan suka kwantar da shi sallallahu alaihi wasallam suna kuma kallon sanda mala'ikun suka bude rigarsa suka tsaga kirjin shi to ganin faruwar wannan abin sai yaran suka gudu suka tafi wajen Halimatu Sa'adiyya suka ce mata ki taho hakika ga dan uwan nan namu bakurai shi gashi nan wasu mutane sun zo tunda mala'ikun sun zo ne da siffar mutane aka kyawawa sai ce gashi nan wasu mutane sun kwantar da shi sun tsaga shi sun ma kashe shi to jin wannan Halimatu Sa'adiyya sai ta taho a guje hankalinta a tashe tana zuwa kuma sai ta tarar da shi sallallahu alaihi wasallam har mala'ikun sun gama abin da za su yi tun tafi da tare da shi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara haske ya ƙara kyau to ganin faruwar wannan abin Halimatu Sa'diya sai ta kasance wato ta tsoro sai shiga cikin ranta game da wannan kuma dama kafin hakan wato akwai Yahudawa da suka kasance suna wucewa ta wajen unguwannin su wanda suna da labari a cikin littafan su cewa wannan annabin ƙarshe a zamanin da yana mai ƙananan shekaru zai zauna a waɗannan guraren saboda haka Yahudawa sun kasance duk sun da za su wuce suna tambaya game da shi da kuma tana boye shi ba ta yarda su gan shi to wannan ne dalili daga kuma wannan abin da ya faru sai Halimatu Sa'diya ta ji tsoro da haka sai ta mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa zuwa ga wajen mahaifiyarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da mahaifiyarsa har sai da ya cika shekara 60 a duniya ga shekara 6 a duniya sai da shekarun su suka cika 6 a duniya kamar yadda ya zo a cikin littafi mai suna Talqiu Fuhumi Ahlil Asr shafi na 7 kamar yadda Ibn Hisham shi ma ya kawo a cikin littafinsa juzu'i na 1 shafin 168 saboda haka a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 6 sai mahaifiyarsa Nana Aminatu ta ga cewa yana daga cika alƙawarin ko kuma tunawa da mijinta marigayi wato mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan cewa ta je ta ziyarci kabarinsa wanda yake can a Yathriba dan haka Nana Aminatu sai ta fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma baiwar da mahaifinsa Yarsu ya batta wato Barakatul Habashiya su uku kenan sai shi kuma kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalibi shi kuma yana musu rakiya ta fita daga Makka ta tafi wannan tafiyar wajen kilomita 500 da wani abu ta tafi zuwa Madina domin ta je ta ziyarci kabarin mijinta wato mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Abdul Muttalibi shike musu rakiya yana nuna musu hanya saboda haka har ta isa Madina da ta isa Madina ta ziyarci kabarin mijin nata sannan sai ta zauna a nan a garin Madina har tsawon wata guda bayan wannan wata guda ya cika daga nan sai suka shirya kuma suka juyo zuwa gida sun fara tafiya ba su yi nisa sosai da garin Madina ba a lokacin nan sai wato ciwon ajali ya kamata tana cikin a kan hanya saboda haka a nan Allah ya mata rasuwa a daidai wani waje da ake kiransa Al-Abwa'u wani waje ne tsakanin Makka da Madina a gefen wani dutse a nan aka yi mata kabari har yanzu nan kabarinta yana nan a tsakanin garin Makka da Madina to daga nan bayan rasuwarta bayan an binne ta sai ita wannan Barakatul Habashiya ita ta kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana dan shekara 6 ta kama hannunsa tare da kakansa Abdul Muttalibi suka dawo da shi zuwa garin Makka to bayan dawowarsu zuwa garin Makka Abdul Muttalibi sai wato tausayi da kuma soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ratsa zuciyarsa dan haka ya kasance yana kula sosai da wanda wannan jika nasa maraya mahaifinsa dama ya rasu tun yana wata 2 a cikin mahaifiyarsa gashi kuma yanzu mahaifiyar tasa ita ma ta rasu yana dan shekara 6 to wannan dalilan suna sa wato ga kuma kyawun halitta da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganshi sai ya so shi ko da kuwa gani ɗaya kai masa to balantana kuma wanda kullum yana tare da shi ga kuma kyawun halinsa wanda ya bambanta da na sauran yara saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a nan wajen wannan kakanasa wanda yana tsananin tausayinsa da tsananin so gare shi yana fifita shi fiye da ƴaƴansa na cikin samawa da ya haifa ya kasance wato baya barin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai duk inda yake to yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har yana fifita shi ma akan ƴaƴansa na cikin sa Ibn Hisham ya faɗa a cikin littafin sa yake cewa Abdul Muttalib ya kasance wato ƴaƴansa manyan ƴaƴansa suna yi masa shimfiɗa suna ajiye mashi wato katifa a jikin inuwar ɗakin Ka'aba ya kasance sauran ƴaƴansa suna zuwa su kewaye wannan katifar su zauna su kewaye wajen ba a barin kowa ya hau kan wannan katifar ko wannan shimfiɗar sai iya shi mahaifin nasu Abdul Muttalib in ya zo ya zauna akan wannan shimfiɗar sai su kewaye shi ya kasance suna yin haka ne don girmamawa gare shi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yakan zo ya taka kan shimfiɗan ya zauna tare da shi idan baffanin nasa wato sauran ƴaƴan Abdul Muttalib in za su masa magana cewa ya tashi to shi Abdul Muttalib yakan ce a ku kyale shi ku kyale shi in yi cewa da ibni hadha fa wallahi inna lahu la sha'na yace ku kyare wannan dannan nawa ku kyare dannan nawa domin hakika akwai wani sha'ani mai girma tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai zauna tare da shi akan wannan shimfidar wato du mutane manyan mutane masu daraja Allah yakan fahimtar da su darajar mutum ko mai kankanta su in mai darajar ne suka fahimta Allah ya kai musu ilhama su gane don hakika wannan cewa wannan dan danawa akwai wani sha'ani mai girma tare da shi Abdul Muttalib ya shafa daraka ya kasance in yana zaune in yi kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam zauna kusa da shi to hannunsa yana jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da kuma soyayya a lokacin nan ya zauna tare da shi wato tsawon shekara 2 da ɗan watanni a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 8 da ɗan watanni a duniya yana da shekara 8 da wata 2 da kwana 10 a duniya sai kuma wannan kakan nasa shi ma ya rasu Abdul Muttalib ya rasu a nan garin Makka to yayin da ya ga alamar mutuwa ta zo masa shi kakan nasa to sai ya kira ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Talib wan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi kakan nasa wato Abdul Muttalib ya kira Abu Talib din yace to ga wannan jikan nawa dama kuma dan kaninka ne wanda kuke ɗakin ku ɗaya da shi saboda haka gashi nan amana a hannunka ka kula min da shi sai da ya bashi wannan amanar kafin ya rasu wannan duka yana nan a cikin talqiu fuhumi ahli al-asr shafi na 7 ibnu hisham juz'i na 1 shafi na 169 duka sun kawo wannan bayanin kamar yadda na faɗa din to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo wajen baffanka wan mahaifinsa shine Abu Talib ya kula sosai da haƙƙin wannan dan uwana shi bisa cikakken ta kowace fuska ya ba shi cikakkiyar kulawa ya sanya shi cikin sauran ƴaƴansa sannan kuma yana fifita shi ma akan ƴaƴan nashi ya kasance yana wato keɓantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fifitawa da girmamawa yana kuma ba shi alfarma yana kuma ƙaddara shi sosai fiye da sauran ƴaƴansa har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai har ɗan shekara 40 da wani abu Abu Talib yana tare da shi har dai Abu Talib ya bar duniya saboda haka ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sosai har zuwa lokacin da Allah ya zabe shi da annabta sannan bayan annabtar ma haka Abu Talib wato bai bari kafirai sun cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kasance yana tare masa fada yana kuma duk abin da suka faɗa sai ya mayar musu duk sanda suka faɗi wata bakar magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Talib ya mayar musu Abu Talib yana tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kauna mai yawa sosai wanda har ya kasance yakan rera wasu baitoci dan yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Asakira ya ruwaito hadisi daga Jalhamat bin Arfaqa yana cewa na zo garin Makka a lokacin nan suna cikin tsananin fari sai Quraishawa suka cewa Abu Talib fari ya yi yawa gashi kwarmu ko ina ya bushe iyalanmu wato yunwa ta dame su babu abinci saboda haka muna so mu fita tunda kai ne shugabanmu na Quraishawa to ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa saboda haka Abu Talib ya fito tare da shi akwai wani yaro in ji shi wannan wato Jalhamatu dan Arfaqatu wanda daga gare shi aka rawaito hadisi yace tare da Abu Talib sai naga akwai wani yaron yace yana da hasken fuska kamar rana saboda hasken fuskarsa yace duk inda ya fito yace sai ga girgije ne masa inuwa tare da shi akwai sauran yara saboda haka sai Abu Talib naga ya dauke shi ya rungume shi a jikinsa sannan kuma ya jingina bayansa a jikin ɗakin Ka'aba sannan ya riƙe hannayen yaron da hannayensa a lokacin nan a sama babu ko alamar gajimare babu shikenan sai na ji Abu Talib yana wato ban san wace addu'a da ya karanta ba nan da nan kawai sai muka ga gajimare wato sun sun tawata ko ina nan take sai ga hadari sai ga ruwa wato saboda jingina yayi tawassuli ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina shi a cikin ɗakin Ka'aba ya roki Allah sai kuma gashi Allah ya saukar musu da ruwa din zuwa ga wannan ne Abu Dalib yake faɗa a cikin baitocin da ya rera wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa abyadu yusuf qalqamahu bi wajhihi simalul yatama ismatun lil aramil yana cewa da hasken fuskar shi ne ake shayar da ake neman shayarwa ga gizagizai mai taimako ne gata ne na marayu kuma tsira ne ga wato mataye marayu marasa mataye marasa miji wato mai taimakon su ne shi sallallahu alaihi wasallam to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarunsa sun kai 12 a duniya wasu malaman sun suka ce shekara 12 da wata 2 da kwana 10 kamar yadda Ibn al-Jawzi ya faɗa a cikin littafinsa Talqih fi Hum Ahli al-Asr shafi na 7 yace a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 12 da wata 2 da kwana 10 sai Abu Dalib ya tafiya ta wato ta kasuwanci zuwa kasar Sham har sai da suka kai wani gari da ake kiran shi Busra wani gari ne kusa da kasar Sham din a lokacin nan shi garin wato akan hanya yake na shiga kasar Sham din a lokacin kuma garin yana karkashin hukuncin wato daular Rum ne a lokacin to a cikin garin akwai wani rahibi wato irin malaman Yahudawa masu zama kawai dan bautar Allah ana kiran shi Buhaira amma ainihin sunan shi Jarjis yayin da karakan suka sauka dan hutawa kusa da sumi al-sawato inda yake yin ibada sai ya fito zuwa gare su shi wannan Buhaira din Jarjis yazo ya girmama su ya wato sauke su ya musu liyafa su sai ya ba su abincin ci da abin sha ya kasance kuwa kafin haka duk lokacin da karakar ta zo sukan tsaya dama a gun su huta kafin su shiga su ci gaba da tafiya to bai taba fitowa zuwa gare su ba sai a wannan kara yana zuwa da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana da shekara 12 nan sai ya gane shi da kuma siffofinsa a lokacin nan sai ya rike hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike shi sai ya ce haza sayyidul alamin Allahu akbar yace wannan shine shugaban dukkan halittun Allah baki daya haza yab'asuhu Allah rahmatan lil alamin wannan yaron da kuke gani Allah zai aiko shi a matsayin jinkai ga dukkan talikai baki daya Allah zai aiko shi a matsayin jinkai ga dukkan halittun sa baki daya Abu Dalib yana jin wannan sai ya ce waye sanar da kai wannan abin da kake faɗa a ina kaji kuma waye gaya maka wannan malamin Yahudawan sai ya ce masa ai a lokacin da kuka taho zuwa nan gun kuna tahowa kuna kusantowa gun nan babu wani dutse ko bishiya sai da naga ta fadi ta yi sujjada dutse kuwa ko bishiya ba sa faduwa su sujjada ga wani sai in annabi ne hakika na gane shi saboda anan bayan ka fadi shi na bude naga hatimin annabta a kasa da bayan dantsinsa kadan hakika mun na san shi na gan shi dama a rubuce a cikin littafin mu to daga sai tambaye Abu Dalib yace masa waye kai ne mahaifinsa sai yace eh ni ne sai yace anya fa kai ka yi bishi sai yace a dan kanina ne baban shi har su sai yace yawa haka dama muka karanta a cikin littafin mu amma abin da nake so da kai shine yaran nan kamar da shi gida kada ka shiga kasar Sham da shi idan ka shiga birnin Sham da shi wato sauran Yahudawa idan suka gane abin da na gane tare da shi cewa shine annabin ƙarshe shine annabin da zai shafe dukkanin addinai sai musulunci kadai shine annabin da shari'ar shi za ta shafe dukkan shari'o'in sauran annabawa alaihi wassalam to kashe shi za su dama sun saba kashe annabawa idan to in ka shiga da shi garin Sham suka gan shi kamar yadda na gan shi dinnan kashe shi za su dan haka Abu Dalib da ya ji haka shikenan sai kira wasu daga cikin yaransa na kasuwanci wato kamar bayi kenan sai ba su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma da shi zuwa garin Makka kada wani abu ya same shi wannan duka yana nan a cikin muktasaru siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Abdullah an-Najdi ya rubuta a shafi na 16 haka ne Ibn Hisham bi ya kawo wannan a cikin sirarsa juz'i na 1 shafi na 18 da shafi na 181 da shafi na 182 da kuma 183 haka nan Imam Tirmidhi ma ya ruwaito shi dai irin wannan cewa a lokacin nan Bilal ne a lokacin nan aka hada shi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma gida nan duba yana nan a cikin Tuhfatul Ahwazi sharhi Tirmidhi akwai wannan bayani duk da cewa anan Safiyur Rahman al-Mubarak furi yace anan gun wato shi mai sharhin Tirmidhi din wato gaskiya anan kamar yayi kuskure ne domin hakika Bilal a lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shekara 12 a duniya to a lokacin nan Bilal shi ma wata girma ba a haife shi ba domin har lokacin da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 40 a duniya a sannan shi Bilal yana matashi mai kananan shekaru ma wannan duka Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo shi a cikin Zadul Ma'ad juz'i na 1 shafi na 18 to wannan ina ganin insha Allah babu dai zamu kara sai mu isa da wannan insha Allah bayan dawar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne zuwa garin Makka da shekara 3 wato sannan yana da shekara 15 a duniya sallallahu alaihi wasallam sai wani yaki ya kasance tsakanin Quraishawa da waɗanda ke tare da su daga Banu Kinana da kuma wata kabila da ake kiran su Qaisu Ilan yaki ne da ya kasance a tsakankanin su saboda wasu dalilai nasu a lokacin nan jagoran yakin na Quraishawa da kuma Banu Kinana gaba ɗayan su shine Harb bin Umayya wato mahaifin Abu Sufyan shine jagora na wannan yakin saboda matsayinsa a tsakankanin su a yanayin shekarunsa da kuma daukakar matsayinsa a farkon yakin Rinjaye ya kasance ga bangaren Qaisu Ilan din ne su suke da Rinjaye a farkon yakin su suke da Rinjaye akan Banu Kinana amma yayin da rana ta kai tsaka da shikenan sai Rinjayen ya koma bangaren Banu Kinana kuma an kira wannan yaki ne da suna Harbul Fujjar saboda a lokacin nan sun yaki ne a cikin watanni masu alfarma waɗanda ba a yin yaki a cikin su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya halarci wajen wannan yakin a lokacin nan yana da shekara 15 ya kasance yana wato daukowa kibiyoyi yana kawowa baffaninsa ƴaƴan Abdulmuttalib yana kawo musu kibiyoyin da za su harba a wannan yakin da aka yi haka Ibn Hisham ya faɗa cikin kitabun sira nasa juz'i na 1 shafi na 184 185 186 187 haka nan ya zo a cikin muhadarat tarikhil umum al-islamiyya na Imam al-Khudhari juz'i na 1 shafi na 63 shi ma ya kawo bayanin wannan yaki shine wato Harbul Fujjar to insha Allah anan zamu dakata sai karatun mu na gaba insha Allah zamu faɗi sauran bayanai na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya biyo baya har zuwa lokacin da ya auri na Khadija da kuma sauran abubuwan da suka kasance a wannan lokacin da fatan Allah ya sa wannan jin wannan tarihi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana ganin girman sa sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana soyayya da ƙauna zuwa gare shi ya ƙara mana bege da shauki zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana kuma biyayya da girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam da ruko da sunnar sa sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya gafarta dukkan zunubanmu Allah ka ji ƙan magabatan mu Allah ka ji dukkan lamuran tashin-tashina da ake fama da shi a sassa na ƙasar nan Allah ka kawo mana zaman lafiya yanayin tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana Allah ka sassauta wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka dinci lamarin musulmai a duk inda suke Allah ka taimaki musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Ummul Fadl Bashir wacce ta rasu ɗaya ne daga ɗalibai waɗanda suke bin karatuna wanda ake sawa a intanet Allah ya mata rasuwa a cikin satin nan muna fatan Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata makarantar qul huwallahu kafa uku da niyyar Allah ya kai mata ladar kuma yadda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa qul huwallahu suluci ce ta alqur'ani in an karanta ta kafa uku wato kamar an Allah zai ba mutum ladan sauki alqur'ani kenan gaba ɗayan shi makaranta mata qul huwallahu kafa uku da niyyar Allah ya kai mata ladar Allah ya intar da ruhinta